Manunia.
Ne neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente ward din sa wato unguwarsa sun nemi local government da tsore shi
sama na party jiya ya address press conference kuma ya ce ba gore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya ne na hanyar da za a kama shi sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba
jigajigan jagororin jam'iyyar APC in Taraba kenan ke ta takuntun kudin juna da kalamai zafafa sai dai shi ɗaya daga cikin ahalin cikin gidan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ga yau duniya yake cewa jinkirin jan kafar jefa mukamin shugabancin majalisar kasar nan a jam'iyyar APC fa na neman kawo siyasar kasar nan jarfa
wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai idan aka bari kuɗi yayi tasiri a wajen zabar waɗannan shugabanni to za a yi wa demokradiya targade
game da bankaurar badakalar da aka buga a jihar Adamawa kuwa tsohon minista nake cewa al'ummar Najeriya fa ba za su amantawa da kwamishinan zaben jihar Adamawa ba saboda yadda ya kusa zama yau siyasar kasar nan karfan kafa
duk da dai an samu cikas amma hukumar zabe ta ceci demokradiya a Najeriya ta ceci zaman lafiya a Adamawa saboda da an bar halayen kwamishinan INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta
waɗannan fa so mun taumaka ta tso cikin tarin miliyon da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin demokradiya ta tafi akan kyakkyawar manufa shiri na 116 cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku ta hanyar tsarin jera harufa mai yiwa jerin jefa harufan kuma amma na jifar juna cikin jam'iyyar APC a jihar Taraba ne yasa shugaban jam'iyyar APC din jihar Alhaji Ibrahim Tukur El Sudi yace ai sun kori dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba ne saboda zulubin da ya zuba ciki ko har da maganar fakewa cikin jam'iyya mai malfa.
Ne neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente ward din sa wato unguwarsa sun nemi wato karamar hukumar sa ta Bukari da tsore shi saboda sabawa tsarin mulkin jam'iyya na rarraba kawunan mutane na kuma hada kai da jam'iyyar PDP da dai abubuwa da dama kusan guda 5 zuwa 6 duka yi kokarin kiransa domin ya zo ya amsa zargin da ake mar yake zuwa shine sai suka rubuta ma ainihin uwar jam'iyya a jaha muka duba abubuwan da aka kawo mana muka tabbatar da hakan ba wai ni ne ba a'a state working committee
kamar kwanakin baya kai karan kanka na samu wani labari cewa ita uwar jam'iyyar ma kamar ta dakatar da kai a matsayin ka na shugaba
a wannan wasu tsiraru ne suka zauna aka ba su kuɗi suka ce na aikata wasu laifuffuka da suka zana waɗannan mutanen ba su taba kira na ba haka kawai suka zartar da cewa sun dakatar da ni
sai da kuma tuni chief David Sabo Kenten da ya nemi takarar gwamna a cikin jam'iyyar APC din jihar Taraba da aka ce an kora ya bule na ga yau duniya cewa ai shugaban jam'iyyar APC din jihar Taraba ne aka kora saboda yadda ya dinga gudanar da jam'iyyar APC ta hanyar rufa-rufa
chairman na party a yanzu kan bayar tudi ba chairman na party yanzu John Amado ne tunda a chairman PIF da shi kwanakin baya amma kuma ko da aka din ma chairman na party a state bai da kuma karfi da zai kore wani a jam'iyya kora mutane a jam'iyya yanzu a ward na mutum ne kuma shi da kanshi ya faɗa musu cewa ai ward na wata ba su kore mu ba chairman na party a state John Amadu ma ya ce ba kore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya ne na hanyar da za a kama shi sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba
a jihar Bauchi ma hayakin hayakin junan aka hanga lokacin da shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar Akko Alhaji Usman Ahmad ya sanar da duniya cewa sun kori ta dan juma goje saboda zargin zagon kasan da suka ci ya dinga yi wa jam'iyyar ta hanyar fito da wata sabuwar tsurfa
taron mun nan mu esco ne na local government gaba ɗaya mu abubuwan da ake yi wanda ya shafi kashi reward ala tuntuban mu da mu ake yi a kwanan baya akwai sirtin mu wanda yake cin APC yayi mana antipathy ba in abubuwan da bai mana ba amma bayan karewar zabe mun neme shi ya kai sau uku ya zo ya bada ba'asin wannan abubuwan da ya mai hujjarsa sai kuka da yana mai hujjarsa ya ki zuwa da mutanen kashi suka ce sun kore shi jam'iyya mun goyi baya akan shi korare ne. A nan muna kira da jam'iyya national da senate president da duk wanda abun ya shafa duk mun shaida shi ba zai kai APC bane. Saboda haka ina so jama'a su sani duk wanda ya hali irin nasa na antipati a shirye muke saboda zartar da shi.
Da lamu da yaren zuwa tsuguna ba ta kare ba game da fafutukar fita ganin an nemi goyon bayan imarsa don ganin waye zai shugabanci masar da tijan tare na jin da ake ganin yanzu neman kujerar ya kara zafafa. Tilma dai daraktan yada labaru na jam'iyyar APC a tare na Najeriya Malam Bala Ibrahim ya ce ai akwai bukatar tunkuɗa mukamin shugabanci masar jin tare na Najeriya zuwa kudancin Najeriya idan dai har siyasar kasar ake so ta karfafa.
In za a yi ba fa lalle bane. Idan za a yi akai shi tunda yake shugaban kasa musulmi ne, mataimakinsa musulmi ne, in aka baiwa shugaban majalisar dattawa wanda ba musulmi ba an yi adalci. Amma kun wannan ba lalle bane ya kasance ya zama kamar wani haƙi.
Menene zaɓin su waɗannan gwamnoni na jam'iyyar APC daga arewa?
Wasiƙa suka rubuta, amma wasiƙar sun aike wa shi shugaba mai jiran gado ne, ba wai jam'iyya suka kawo wa wasiƙar ba, amma abu ne wanda ke shi shugaba suke kira da kuma su ƴan kwamitin gudanarwa na jam'iyya da cewa a yi hakan. Akwai abubuwa da yawa da za a rage raɗaɗin su. Ɗaya shine wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai. Idan aka bari kuɗi yayi tasiri to za a yi wa demokradiyya targade. Haka zalika kuma idan aka bari sha'anin addini yayi tasiri shi ma za a yi wa demokradiyya targade. Kamata yi a bari adalci a kuma baiwa kowane bangare da mabiye addini mahimmanci da martabar sa a tsarin demokradiyya.
Su ma dai jigajigan jam'iyyar APC a jihar Niger da suke magana ta bakin mukaddashin shugaban jam'iyyar a jihar Alhaji Abdulsalam Muhammad Madaki sun ce suna goyon bayan ganin shugabanci masar jan tare Najeriya ya koma kudancin Najeriya, amma fa su ma wajibi a bude musu wata kofa.
Dama fatin mu an fito da wato abinda suke kira muslim ticket, kuma mutane da yawa sun korafi akai, amma Allah ya sa mun ci mu nasara. To ba mu son su Christians su gan kamar cewa APC party musulmi ne kawai. So mun yadda a kai shi sanai president kudunci, kuma a ba mu Christian wanda ya cancanta zai yi rike Najeriya gaba daya. Sannan sako na biyu shine kuma mu roki alfarma, tunda aka fara APC Niger takan kawo ƙuriya wanda tafi kowa a North Central, kuma ba mu taba samun minister babba ba, daya ake kawa kuma karami minister. Wannan karin muna neman alfarma a ba mu minister biyu a Niger State, sannan kuma deputy sanai president a ba mu a nan Niger State.
Game da maganar badakalar bankar wasu malaman zabe da aka yi a jihar Adamawa lokacin zaben gwamna, kuwa tsohon ministan lafiya a tare Najeriya Dr. Idi Hong ne ya ce ai kuskure aka samu bisa zaton cewa waɗannan mutane suna da hannu akan yunkurin da aka yi na yi wa jihar karfa-karfa.
Duk da dai an samu cikas, an samu fitina, amma hukumar zabe ta ceci demokradiyya a Najeriya, ta ceci zaman lafiya a Adamawa, saboda da an bar halayyan commissioner INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta.
Naji shi gwamnati ya bada hakuri ga commissioner zabe da aka wulakanta jihar. Shin daga nan menene za ku yi?
Kasan abu ne a lokacin da mutane ke cikin tarzoma, an samu rashin fahimta, mutane suna tsammani wannan malamin zaben da suka je suka farma masa wai shine hudu wancan wanda ya mana barnan nan. Allah ya sani ba shi bane. Su biyu da ainihin commissioner Malam Bila wa'annan da tabai ne, kuma su ne ma suka samu aka tattara wannan kuriyan nan da aka soma tattarawa. Kusan duk dan Adamawa ya kamata a baiwa mutanen ainihin hakuri. Wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa hudu ne ya haifar da wannan abun, kuma mutanen Najeriya su kama shi shine mai haƙƙin wannan abun da ya faru.
Duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafi mu dafin iko cewa kwanakin da aka ware musu fa ƙara ƙarewa suke, domin dai dama ba sa hayayyafa. Saboda daga juma'an nan ma saura kwanaki 24 ne kacal ga dukkanin waɗanda aka rantsar a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2019 su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin su ne madafa. Kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku, musamman dai Nasiru Adamel Kayan babban birnin tarayya Abuja, da Nasiru Mustafa Batsarin jihar Niger, sai Abdul Wahab Muhammad na jihar Bauchi, da kuma Salisu Ladon jihar Adamawa, sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ke yi wa wannan shiri na manuniya rumfa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.